الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ga baiwa tai da ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin At-Tafsiratu fi Ulumil Qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin insha Allah subhanahu wata'ala za mu dau darasin mu daga inda ya dakata a satin da ya gabata in ban manta ba darasin mu da ya gabata shine darasi na hudu a cikin wannan littafi wanda kuma muna cikin al-mabhas as-salis ko kuma a wannan darasi muka kawo ƙarshen al-mabhas as-salis inda wannan al-mabhas as-salis ya kunshi bayanin ma'ana ta ulumul qur'an wanda yau insha Allah subhanahu wata'ala a wannan darasin namu na biyar a cikin wannan littafi zamu fara da farkon al-mabhasur rabi'u mabincika ta hudu na wannan littafi wanda ita wannan mabincika za ta tattauna ne akan abin da ya shahi bayanin nuzulul qur'anil karim saukowar alqur'ani mai girma malame ce lil qur'anil karimi nuzulani alqur'ani mai girma yana da saukowa guda biyu al awwal saukowa ta farko ta shi alqur'ani نزول من اللوح المحفوظ سوقوا ce daga lawul mahfuz ila sama'id dunya zuwa sama ta kusa ma'ana shi wannan alqur'ani ya sauko daga lawul mahfuz zuwa sama ta kusa inda aka saukar da alqur'anin gabaki daya bi ma'ana jumlatan wahida yadda mai ya sauko gaba dai a wannan lokacin azani sai sauka ta biyu nuzuluhu min sama'id dunya saukowar alqur'ani daga sama ta kusa wanda ita ce wannan sama da muke gani ana ce mata samar duniya menene ma'anar wannan sama ta kusa wanda ita ne idanun mu kai ke iya tsinkayar alamunta munajjama ya sauko ne kashi kashi abin rarrabawa alan nabi muhammad ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan da allah ta'ala yasa aka saukar da alqur'ani daga lawul mahfuz jumla wahida zuwa samar duniya to daga nan wannan sama ta duniya kuma sai aka kama debo alqur'anin kashi kashi daidai gurgurdan bukata haka alqur'ani yayi saukowa har aka zo inda alqur'ani ya kammala sauka bi ma'ana ya cika wa tawdihan lidhalika domin bayyanawa tsakanin sauka ta farko da kuma sauka ta biyu ta naqul mala yace muna cewa annuzulul awwal sauka tawarku nazalal qur'anul karim alqur'ani mai girma ya sauku minal lawhil mahfuz daga lawhil mahfuz ila baitil izza zuwa ga wani wuri a sama da ake cewa baitul izzati inda shi wannan baitul izza akwai mala'iku 70 da suke shiga cikin sa a kowace sahiya kuma duk suka shiga ba za su sake komawa ba azuwa ranar alkiyama kuma haka al'amarin yake wanda wannan kenan daga cikin abin da muka iya fahimta rundunar Allah ba wanda ya san iyakarta amma Allah ya bada labari akan haka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to shi wannan baitul izza fis sama'id dunya yana a sama ta kusa kuma an saukar da shi jumlatan wahida wato lokaci guda kai tsaye wannan alqur'anin dake ga hannunmu wanda ke dauke da izzatin an saukar da shi lokaci guda daga lauhul mahfuz zuwa sama ta duniya a baitul izza ko kuma sama ta kusa wa hadha an-nuzul wannan sauka akana ba'da nubuwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance bayan Allah ya ba annabi manzanci ne ya kasance bayan Allah ya ba annabi manzanci ne to ma'ana wannan saukar kenan ma'ana saukar ta kasance bayan ba da manzanci ne ko kuma a'a am kana qabla dalika ko kuma ya kasance gabanin a ba da manzanci wannan shari'a binda muke kokarin fahimta ko kuma malam ke kokarin bayyana muna ra'ayani lil ulama maluma suna da fahimta guda biyu a dabra da wannan cewa alqur'ani ya sauko ne jumla gabaki daya zuwa a baitul izza a sama gabanin a bayan Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma gabanin a aiko shi ne arjahahuma wadda a mafi rinjaye al-awwal bayanin harko na cewa an saukar da alqur'anin ne jumla gabaki dayansa a sama ta kusa bayan da Allah ya aika babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa alladhi tadullu alayhi al-athar shine wanda hadisai suke dalili a kansa an samu asar ba ko guda ba masu dalili akan haka kuma su waɗannan asar al-atiya masu tahowa wa kana hadha an-nuzul wannan saukowar al-qur'ani ga baki daya jimla guda a baitul izza a sama ya kasance fi ramadan a cikin watan ramadan lailatul qadr kuma a darin lailatul qadr wa dalilu ala hadha nuzul abinda ad-dalili akan bayanin wannan saukowar alqur'ani gabaki daya a baitul izza a sama a darin lailatul qadr ma yati abinda ke tahe ma'ana akwai dalilai da atahe da za su bayyana mana haka na daya qawlu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace a cikin suratul qadr aya ta farko inna anzalnahu fi lailatul qadr aqiqa mumun saukar da alqur'ani mai girma a daren lailatul qadr wanda Allah ta'ala ya bayyana haka a cikin littafinsa wanda kuma maluma magabata sun yi bayani shine saukowar alqur'ani gabaki daya daga baitul izza zuwa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta kusa wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace hamim kamar wanda aka sani su huruful muqatta'a Allah madaukakin sarki ya bar makansa ilimi game da suwa duk sanda aka karanta wani mabudin sura ko matasar sura ko mafaratta to ina harufa su ake ce ma hurufu al-muqatta'a kuma Allah ya ban makansa ilimi game da su ba wanda ya san fassara su bisa ga hakika in ba Allah ba to sai Allah ta'ala ya ce wal kitabil mubin ina rantsuwa da littahi wanda yake bayyananne bi ma'ana al-qur'ani mai girma inna anzalnahu fi laylatin mubaraka hakika mun saukar da shi al-qur'ani a dare mai albarka inna kunna munzilin ko munzirin hakika mu mun kasance masu gargade wannan ya nuna mana da Allah ta'ala ya saukar da al-qur'ani a cikin wannan dare mai albarka sa'annan kuma Allah yayi bayani cewa mu masu gargade ne kenan akwai zawajir a cikin al-qur'ani mai girma ma'ana abubuwa na kwatsuwa da tsawatuwa zuwa gare mu mu bayin Allah daga cikin dalili da dunna harko waɗannan ayoyin da ma karanto duk suna kawo mana dalili akan cewa an saukar da al-qur'ani a sama ta kusa a lokaci guda waɗannan ayoyin guda biyu sun tabbatar da haka wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki yace a cikin suratul baqara shahru ramadana alladhi unzila fihi al-qur'an watan ramadan wanda Allah madaukaki ya saukar da al-qur'ani a cikin sa shi al-qur'anin nan hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin kuma hujjoji ne min al-huda na shiriya al-qur'ani yana dauke da tarin hujjoji na shiriya wal furqan kuma al-qur'ani yana dauke da bayani abinda ke rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya idan muka karanta al-qur'ani muka yi tadabburi akan al-qur'ani za mu fahimci abinda yake gaskiya sannan kuma za mu gane abinda yake banna ne dan mu kauce mishi wa inzalu aktharu ma yaridu wal inzalu kalma al inzal aktharu ma yaridu fi lisan al arabi mai yawan yanda kalma ta al inzal take zuwa a cikin yaren larabawa fi ma nazala jumlatan wahida to za ta yi bayani ne akan abin da aka saukar jumla guda lokaci guda idan aka ce al-inzal abin da ya sauko lokaci guda wal ayatu sabiqa ayoyi kuma waɗanda suka rigaya suka gabata waɗanda suka shuda kamar ayoyin da muka karanta tun daga suratul qadr da kuma hamim da ɗaya daga cikin aya guda ta suratul baqara to dukkan waɗannan ayoyi dallat ta yi dalili ko tana yin dalili ala anna alqur'ana akan cewa shi wannan babban littafi na alqur'ani nazala jumlatan wahida ya sauko jumla guda fi lailatul qadr a daren lailatul qadr ma'ana ba zuwa ne ga babban manzo ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ne dai a ainihi wannan sama ta kusa a baitul izza ahzan min suratul qadr idan muka yi riko daga abin da yazo cikin suratul qadr in mun rike wannan zamu fahimci ya sauko ne lokaci guda daga lawul mahfuz zuwa sama ta kusa wa iyal lailatul mubaraka kuma shi wannan dare na Lailatul Qadr shine dare mai albarka. Shi kuma yanda zamu fahimta haka, ahadan idan muka yi riko min ayati duhan, daga ayat da ta zo ta suratul duhan, inda Allah madaukaki ya buda ta da huruful muqatta'a ha mim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Ta haka Allah ya bayyana cewa daren da aka saukar da Alkur'ani daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza a sama ta kusa, wani dare ne da yake cike da albarka. Wa hiya min layali shahri Ramadan, kuma ita wannan kwanan ko shi wannan daren na Lailatul Qadr yana cikin kwanuka na watan Ramadan. Shi kuma inda za mu fahimtar haka, ahazan min ayatul baqara, idan muka riki ayat da a cikin suratul baqara wadda malami ka mana cewa sha Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, za mu fahimci alquranin an saukar da shi ne a cikin watan Ramadan, kuma ya sauko ga baki daya daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza a sama ta kusa. Wa aidan malami ce haka kuma, fa min al badahi, amma ana samun wata nuska da za ta cewa fa min al badihi, madadin badahi, fa min al badihi au badahi, yana daga cikin abin da yake bayyane, anna al qur'ana, cewa shi hakika al qur'ani, nazala, ya sauko, ala nabi, ga annabi sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qur'ani ya sauko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fi sinina, a cikin wasu shekaru, ba shekara guda ba, wanda alqur'ani ya dau shekara daya daya har 23 yana saukowa, la fi lailatin wahida, ba a dare guda ba, wa annahu nazala fi gay Ramadan, kuma a cikin yanda alqur'ani yake saukowa ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya sauko ma a lokacin da ba Ramadan ba, amma saukowarsa daga Lauhul Mahfuz zuwa sama ta kusa, wannan shine saukarsa a Ramadan a daren Lailatul Qadr, kuma a jumla guda. Kama nazala fi Ramadan, kama wada shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin tsawon shekarun da alqur'ani yayi yana saukowa, to yayi saukowa a wani lokaci na Ramadan ga shi babban manzo. Badalla haza, sai wannan yayi dalili, ala anna nuzul allazi nawaha bi shani al ayat, sai wannan yayi dalili akan cewa sauko wannan da ayoyi suka daukaka sha'anin sa, ghayra nuzul ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mufarraqa, ba wannan saukowa ce da alqur'ani yayi ba kashi kashi zuwa ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fi bid'a wa 20 sana, a cikin shekara 23, idan aka ce bid'u daga 1 zuwa 9, abinda bai kai 10 ba, fi bid'a sinin, ma'ana a cikin wasu daidaikun shekarun da ba a kai 10 ba, to kenan cikin shekara 20 da wani abu, amma an samu ruwayoyi waɗanda an tabbata tu waɗanda suka nuna cewa shekara 23 ne alqur'ani yayi yana saukowa, don haka kenan yanzu nan fi bid'a wa 20 sana, sai mu ce a cikin shekara 23, wa annal murada bihi, hakika abin nuhi da shi huwa nuzul jumla wahida, cewa Al-Qur'ani ya sauko jumla guda a daren a cikin kwanukan Ramadana a daren Lailatul Qadar wanda aka saukar lokaci guda amma saukowa kashi kashi ya dau shekara 23. Na biyu wajahatil asar as-sahiha hadisai ingantattu asar waɗanda suka zo mubayyana suna masu bayyanawa li hadhan nuzul ga wannan saukowar ta alqur'ani shahidatun alaykuma su waɗannan asar da yake sahiha suna masu shaida akan saukowar alqur'ani akwai kama asar guda uku na daya faminha daga cikin waɗannan asar waɗanda yake kuma ingantattu ne ma akraja wal hakim abinda al-imam al-hakim an-naisaburi ya fitar wa sahahu kuma yace hadisi ne ingantacce min tariqi daud ta hanyar daud bin abi hindin dan abi hindin an ikrama daga ikrama an ibn abbas daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala haqiqa yace anzalallahu alqur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani ila sama'i dunya zuwa sama ta kusa bi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr fa kana Allahu idha arada ayyuhiya minhu shay'a aw hahu fa kana Allahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance idza arada ayyuhiya minhu shay'a idan yana son yayo aikin wani abu na alqur'ani ga shi babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw hahu sai masa aike aw an yahdasa minhu fil ardi shay'a ahdasahu ko kuma idan Allah na so ya kaga wani abu a bayan kasa sai ya kaga shi haka tunda aka ajiye alqur'ani a lawhul mahfuz aka dauko shi daga lawhul mahfuz aka kawo shi a sama ta kusa to sai da mana ana debowa kadan kadan gurgudan bukata idan Allah yana nufin aikowa sai aikowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ara ka zo inda ya kammala na biyu daga cikin wayannan asar wa harajal hakim aida aka dudde imam al-hakim ne saburi ya fitar min hadisi sa'id ibn jubair daga hadisin sa'id dan jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan ruwayar ma daga abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa bi kaulihi ta'ala a cikin cewar Allah madaukakin sarki inna anzalnahu fi lailatul qadr aqiqa mun saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr qala unzila alqur'anu jumla wahida yace an saukar da alqur'ani jumla guda ma'ana lokaci guda kai tsaye dafa wahida fi lailatul qadr fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr ila sama'id dunya zuwa wannan sama ta kusa wa kana bi mawqi'in nujumi a wata nusa kuma wa kana bi mawaqi'in nujum aka nusa sai kasance wata ta ruwaito shi da cewa mawqi'in mawaqi'in nujum wata kuma tace mawqi' bi ma'ana a mafadar taurari a cikin dare lokacin da dare ya tsaye wa kana Allahu yunazzilu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance yana saukar da wannan littafi na alqur'ani ala rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'dahu bi asri ba'd sashin sa bayan sashi ba ya sauko ne a lokaci guda ba za idan ka karanta asbabun nuzul zaka ga wannan sura ta sauko a dalili kaza, wannan aya ta sauko a dalili kaza, wannan aya ta zo bayan wannan, ko wannan aya an shahe ta bayan da aka saukar da waccan aya wadda ta zama mai shahewa zuwa gare ta, kamar dai wada a darasin mu ko karatun mu na satin da ya gabata ya kasance. Qala wa qala alladhina kafaru Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ya kawo a cikin wannan hadisi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida, kairai suna cewa in dai har qur'ani gaskiya ne daga wurin Allah, me yasa ba a saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan alqur'ani ba jumla guda, bi ma'ana kai tsaye a saukar mai shi kamar wanda aka saukar da Taurat, kamar wanda aka saukar da Injila, kamar wanda aka saukar da Zabura. Kadhalik Allah ta'ala ya ce kamar haka, Allah ya so ya saukar da alqur'ani kashi kashi, me yasa Allah ta'ala ya haka? Linusabbita bi fu'adak, Allah madaukakin sarki yace domin mu tabbatar da zuciyarka ka samu natsuwa. Warattalnahu tartila, kuma mu karanta alqur'ani karantawa, wanda idan zaka karanta alqur'ani abu ne da ake so ya zama a qira'aka ta zama murattala, kai karatu ba wanda kaga damai ba, a wanda anka koyar da a karantar da alqur'ani. Nauku daga cikin athar as-sahiha masu bayani akan cewa alqur'ani ya sauko jumla guda daga sama ta kusa, a daga lawul mahfuz zuwa sama ta kusa, wa akaraja al-hakim, kenan dukkanin waɗannan asar sun hito ne ta na'iyar al-hakim al-imam al-hakim an-naisaburi. Aida kuma min dariki Daud, ta hanyar Daud bin Abi Hindin dan Abu Hind, an Ikrama an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa. Qala Abdullah ibn Abbas yace unzila alquran jumlatan wahida, an saukar da alqur'ani jumla guda, ma'ana lokaci guda, ila sama'i dunya zuwa sama ta kusa, fi lailatul qadr, a daren lailatul qadr, thumma nuzila ba'da zalika fi 20 sana, sana aka saukar da shi zuwa ga shi babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tsawon shekara 20, sai da ya sauko shekara ɗaya ɗaya har 20, sannan aka ɗan samu yankewa na fatara, inda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul duha, ma wadda aka rabbuka wa ma qada, ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba, kuma ubangijinka bai ki ka ba, don sun ce to yanzu kan gashi nan duk da wahayin da aka kawo mishi an bari. Sai Allah ta'ala ya mai da musu martani cewa to kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ubangijinka bai ban kwana da kai ba, kuma bai ki ka ba. Tazarin lailatul qadr, sannan baya haka ya sauko shekara 20, sannan da cikon doriya na ainihi shekara 3, inda zai kammala shekara 23, summa qara, sannan ya karanta, wala yatunaka bimathalin, ba za su zo maka da wani misali ba, illa ji'inaka bil haqq, wace mun zo maka da gaskiya, wa san tafsira, da kuma mafi kyawun fassara, duk wani misali da suka kawo maka to Allah zai zo ma da mafi kyawun misali na gaskiya da kuma mafi kyawun fassara a cikin alqur'ani. Wa Qur'an, Allah ta'ala ya ce wannan abin karantawa faraqnahu, mun rarrabe shi wannan alqur'ani, litaqra'ahu, domin ka karanta shi alan nasu ga mutane, ala muktin, tare da dadewa, wa nazzalnahu tanzila, kuma mun saukar da alqur'ani saukarwa. Gaya nan mun rarrabe maka shi, mun saukan maka da shi don ka karanta mutane tare da ainihi dadewa. Shekara 23 ana saukar da alqur'ani, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantar da al'umma. Bayan da alqur'ani ya kammala sauka, sai Allah ya karbe rayuwarsa, kuma shikenan addini ya kammala. Malam ya ce wa minal ma'lum wa ma'lumun, wani abu ne sananne, anna haza la yaquluhu ibn Abbas, waɗannan maganganu da aka karanto na asar guda uku ingantattu, to Abdullahi ibn Abbas baya waɗin su be mahadin ra'ayi, da tsintsan ra'ayi. Baiwa Abdullahi ibn Abbas matsayi ne na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waye waɗi ra'ayi kawai, mahadin ra'ayi, tsintsan ra'ayi. Fa huwa mahmulun ala sama'i min annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana yuwa Abdullahi ibn Abbas ya ji magana ga da kunne ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, au ko kuma mimman sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko shi Abdullahi ibn Abbas bai ji maganar ga annabi ba, ya jiya ga wanda ya jiya ga annabi min ashabihi, na daga cikin sahabbansa radiyallahu anhu. Wa mislu hadha, irin wannan lahu hukmul marfu'i, idan sahabi ya jiya ga sahabi dan uwa ne, to yanzu wannan hadisi yana da hukuncin hadisin marfu'i, saboda su sahabbai ga baki ɗayan su adilai ne, babu wani wanda akwai ma wanda adda illa ko ana san a san ya yana da inganci ko yana da tadalisi ko wani abu, a'a, li'anna alqa'idata, saboda abinda qa'ida inda immatul hadisi, a wurin malama hadisi, jagorori masana musalawal hadisi, anna qawla sahabi, hakika magana sahabi, alladhi lam ya'khudh an isra'iliyat, wanda kuma bai karbo daga bayani na isra'iliyat ba, abinda yahuda suke shiryawa, bi ma la majala lirra'i, ga abinda babu wani fage ga ra'ayi ko fahimta bihi a cikinsa, lahu hukmur rabb, irin wannan yana da hukunci na zama ne hadisi marfu'i. Da haka kenan babu shakka, lalle ne mu yadda cewa waɗannan asar da ya zan ga baki ɗaya an ruwaito su ne daga Abdullahi ibn Abbas, to mu ɗauka cewa lalle hadisai ne tabbatattu, tunda masu hajar malaman hadisi sun tabbatar da haka, cewa hadisai ne da an kewaya, an yi bibiya, an gano cewa kuma hadisan sun tabbata, sun inganta. Kenan yanzu idan mun lura da abin da muka karanta tun daga farko har zuwa inda muke a darasin namu na yau, duk yana kewayo ne akan tabbatar da cewa alqur'ani ya sauko daga lawul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta kusa, wanda ga dalilai da hujjoji sun tabbatar da haka. Sai bangare na biyu wanda zai magana mai yiwa a darasinmu na gaba, dangane da abin da ya shahi saukowar alqur'ani ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Na ganin kamar lokaci yayi ko?
To insha Allah subhanahu wa ta'ala, saboda lokaci nan ya kamata mu dakata, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaqa da dace, Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe ɗaya dashi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.